A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammad Yakub Umar Madabo. Al-Imam masallacin Malam Adamu Babarbari Al-Madabawi da yake unguwar Bacirawa Sabuwar Madina. Wadu ba mu ta wannan sati ta yi duba ne akan waɗannan kwanaki guda 10 waɗanda suka wuce ta bangaren duba da bangaren tarbiyya. Abin da yake nuna mana cewa wani usraci wata family ne wani iyali ne wanda shugabansu shine Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wanda yawa Allah biyayya dukkanin biyayya wanda wannan ta sa cewa Allah ya jarabce shi da abubuwa daban-daban da jarabobi daban-daban Allah ya ce mi kawiya na Ibrahim sakamakon haka ya zamto biyayya da yawa Allah a kowanne al'amari mai wahala ya sa iyalinsa suke masa biyayya duba matarsa yaji ya ajiye ta a guri ni askantu min ziyati bi wadi gairi zar inda baitul muharram inda babu ruwa ba abinci baya fitowa ya tafi ya bar su a wannan guri zamu ga bayan shekaru yazo ya gani a mafarkin sa cewa yaje wannan yaron guda ɗaya wanda yake da shi a duniya ya kama shi ya yanka shi inda dan bai yi wata ba bai yi kokonto ba bai yi jayayya ba